coach in Manchester City Manuel Pellegrini ya ce yana da tabbacin cewa Yahya Taure ba zai bar kungiyarsa ta Manchester City ba duk da kokarin da kungiyar Inter ke yi na janye shi. Pellegrini dai ya ce ɗan wasan tsakiyar kuma ɗan asalin ƙasar Ivory Coast ya gamsu da kasancewarsa a kungiyarsa ta Manchester City kuma ba shi da niyyar barin kungiyar a wannan bazarar. A can baya wakilin Yahya Taure ya yi ikirarin cewa an kusan kammala yarjejeniyar komawarsa Inter, amma Pellegrini na da tabbacin babu inda za shi a iya saninsa a yanzu. Pellegrini ya faɗa wa 'yan jaridu a watan da ya gabata cewa Yahya Taure na nan tare da kungiyarsa ta Manchester City domin yana muhawara a kowane lokaci da 'yan wasansa, saboda haka ya san tunanin Yahya Taure, amma yana mai cewa ba shi da tabbaci akan jinsin nila ko zai bar kungiyar ko kuma zai kasance tare da su.